kai baba ban spark din nan
mai dawa mai zaka da laita kuma
kai kasance ta lalace ni ma barin lalace kawai
a ga ya kudi dai zata gyaru insha Allah
anya zata gyaru kwa
karka da mu zata gyaru
to shikenan ba da mu mai dawa
ni na kine wai ko arewa 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 wai Allah kawai ake kashewa 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 kullum muke kamar barewa barewa masu kudi kawai ke da gun ladewa labewa labewa kasata 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 ta lalace arewa arewa duka muke da hawaye kasata 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 ta lalace arewa arewa duka muke da hawaye kora mani kai wallahi duk mun koshi badama mutum yaje kona sai kaji an harbe shi badama mutum yaje tafiya sai kaji an sace shi filu na kine wai ko arewa 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 wai Allah kawai ake kashewa 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 kullum muke kamar barewa barewa masu kudi kawai ke da gun ladewa labewa labewa kasata 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 ta lalace arewa arewa duka muke da hawaye kasata 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 ta lalace arewa arewa duka muke da hawaye yanzu ta kai ma gida gida ake bin mu ake daukan mu in sun kan mu da dama amai makon garkuwa sai su kona mu makarantu a kwashe dalibai a hada da malamai shi wa gabanin mu sun san komai Allah wata mana kai ne wai ko arewa 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 wai Allah kawai ake kashewa 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 kullum muke kamar barewa barewa masu kudi kawai ke da gun ladewa labewa labewa kasata 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 ta lalace arewa arewa duka muke da hawaye kasata 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 ta lalace arewa arewa kamuke da hawaye rashin tsaro a arewa rashin ilimi a arewa rashin abinci a arewa rashin tausayi a arewa rashin gata a arewa rashin kishi a arewa kasata ta lalace ko ibada zance sai na ji gobe